أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكدم دلازم. السلام عليكم. من داو كان كرتم من داو سيما مائكي صلى الله عليه وسلم كما يدام كسام رسونا زمان أبوغو تيكي وانا لتافي من البركة wato kitabul hawa tarikhul hawadith wal ahwal an nabawiyya. Wato kamar yadda ya faɗa a muqaddima ana ji lamuran da suka shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun kambaba ne da kambaban ma'aiki, muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, damuwa da son manzon Allah, yayar rayu, yayar zauna, wani irin gida ya zauna, ya kalan gidan, wasu waye iyayen, su waye babbaninsa, su waye innayensa, su waye gwaggwaninsa, ana gani wannan, su waye abokansa, su waye sahabbansa, su waye bayinsa, barorinsa, matansa, ‘ya’yansa, jikoki alayhi salatu wassalam. To mun tsaya jiya muna nasabu sharif, ko mun kai daidai Abdulmanafin ɗan Qusay ibn Hakim ibn Murra, mun faɗi Qusayyu muka ce ƙanin zuhuratu ne. Zuhuran nan kuma shine kakan Sayyida Amina, amma shine babba, ko ya girme Qusayyu, baban su daya da kakan Abdullahi. Anan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa da mafi suke hadewa a jikin wa Hakim ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay. A kiyaye wannan, duk sahabin da kaje an ce masa az-zuhuri dangin Sayyida Amina ne, kaman wa da wa ake tunawa. Yara kuma ku faɗa ce na amna, kamar waye da waye ne aka iya tunawa cewa a sahabbai waye cikin banu zuhurawa aka tuna. Banu Taymiyya ibn Murra, ai ce mun faɗa ko? A Murra ibn Ka'b suke haɗu da ma'aiki ko? Da Taymu da Hakim ibn Murra, babansu ɗaya shine Murra ibn Ka'b ko? Hakim ibn Murra kakan manzo sallallahu alaihi wasallam, Taymu ibn Murra kakan Abubakar, sai wa kuma? Tunda canki-canki ne abu yanzu. Waye tuna wai a cikin sahabbai waye cikin banu Zuhura? Malam na wushi shi baka tuna ba? A lalle canki-canki gaske. Sai na Usman banu Umayyata ne, jikan Umayyata ne, Umayyata kuma ɗan Abdushams ne, Abdushams ɗan Abdulmanafi, da haka suna haɗa da shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam. Abdulmanafi, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdulmuttalib ibn Hashim ibn Abdulmanafi, Usman kuma ɗan Affan ɗan Abul As, ana ji ɗan Umayyata ɗan Abdushams ɗan Abdulmanafi, da haka da Abdushams kakan Usman ne, da Hashim kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Aliyu su ne suke ƴaƴa gaba Abdulmanafin kamarul baqa'i auladuhu arba'atun ula'i Muttalibun wa Hashimun wa Naufalun wa Abdushamsin Hashimun la yujadu. Ana ganewa? Mun faɗi ƴaƴansa guda huɗu kenan ko? Muttalib mun ce shine kakan Imam Shafi, shi ya ɗauko Abdulmuttalib daga Madina ya dawo da shi, ɗan uwansa Hashim, ana ji? Naufal kuma Hashim kakan Nabi sallallahu alaihi wasallam da Aliyu, Naufal kakan Jubair ɗan Mu'im ɗan Adi ɗan Naufal ɗan Abdulmanafi. To yana da hadisi a cikin Muwatta Malik, shi Jubairun, amma ɗansa ya rawaito hadisin Muhammad ɗan Jubair ɗan Mu'im. Imam Malik littafi guda ya ware sunansa Kitabu Asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, littafi ya ware guda, littafin da sunayen ma'aiki ne, ba na babin alwala da tsarki ba, bayan ya gama da babin alwala da tsarki, wannan na sunayen manzon Allah ne. To a littafin ya kawo hadisi da isnadi daga Muhammad ɗan Jubair ɗan Mut'im ɗan Adi ɗan Naufar ɗan Abdulmanafi. Shi wannan Muhammad ɗin ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me, inna li khamsata asma, ana Muhammad, ana Ahmad, wa ala al-mashi alladhi yamurru Allahu bil kufra, وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب فلا ندي بعدي. او وتر روايه انا المقفى انا نبي التوبه انا نبي الرحمه. او روايه انا نبي الملحمه. سو على جابه تبع عثمان بن اميه يعني الاموي ني sai waye tuna wani sahabi bani zura duk da cike cike sai na Umaru jikan Adi ibn Ka'b ibn Luhay ne adawi ne shi shi kuma Ka'b ibn Luhay suke wa da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ya ji mun faɗa ce ko to sai wa kuma a ci gaba da can kuwa Abbas dan Abdulmuttalib kanin sayyidina Abdullahi baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na nuna shi haza sinu abai wa haza baqiyatu abai wannan shine rago wanda iyayena suka tafi suka bari shine babba na cewa yake kada Abu Bakar din kuwa na shi wa cewa me shi jikan taimu dan murra shi kuma zuratu ai da shi da kusai ayan kilabun murra ne ayan hakimun murra ka gane magana da haka da hakimun murra ne wanda ya fi zuratu ya fi kusai da kakan Abubakar taimun murra suna ubansu daya yanzu an gane ba fili yawa amma ba tuna sabi ne sun dan barin zura ba ba wanda ya tuna to akwai sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas az-Zuri in ya shigo fa da manzon Allah annabi ce to haza khali falirni imru khalaf jama'a ga fa kawuna yazo fa wani ma nuna mun da saka mu gani sai murmushi sallallahu alaihi wasallam ran da ake so ran da ake cikin raha kenan akwai kuma sayyidina Abdurrahman ibn Auf shi ma az-Zuhri shi ma dan bani zuhrata ne wannan dangin sayyida Amina mahaifiyar manzon Allah amma shi Sa'd shine annabi yake masa wannan fa kawuna ne ranan da ake yakin Badr annabi yake masa irmi Sa'd fidaka abi wa ummi har ba Sa'd babana da babata su zama fasu a gare ka ba ta waje annabi ya ga yau Sa'd na alfani da wannan alaji شو رضي الله عنه ديوان نتوى رماهم بأمر الهاشمي فإنه أذاك جموع المؤتدين وبالا عليك سلام الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجعون ثقالا أنا جي واتو رماهم بأمر النبي تونس إلم سعد با كين جيت رماهم بأمر الهاشمي يا ya annabi ce har ba sad babana da baba ta suna fansa gare ka to Sa'dun Nabi Waqqasin yana da hadisi cikin sittu sai yana cikin Bukhari da Muslim yana cikin hadisin da muke karantawa ko da yaushe na am hajjatul wada annabi ya je duba shi kwana yana jin kaman kwanansa ya kare bai da lafiya adahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi am hajjatul wada fa kala ya rasulullah gani zan mutu gashi kuma na bar dukiya kuma yaya na mata ne ba sa bukatar dukiya da haka na bar dukiyar na ba da ita saboda Allah da manzo annabi ya ce ta yi yawa ya ce rabi ya yi yawa ya ce sulus ya ce as-sulus was-sulusu kathirun innaka antazara warasataka agniya khairun min anta tukun fuqara ya takaffafuna nasa innaka lan tunfiq nafakatan tabtagi bi wajh Allah hatta luqma taj'alwa fi imra'atika illa ujirta 'alayha la'allaka tukhallaf ja ukhallaf ya rasulullah qala bala fa yantafi bika unasun wa yadru bika akharu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yace ana ji na Allah sallallahu alaihi wasallam yace duba shi da lafiya sai laga shi zarar ana kuma duka mata da ana bude yace a ta yi yawa yace rabbi ma yi yawa jama'a wanda bi zo da duniya da lana fake ba shi garado a gadon mutuwa manzo Allah kenan yace sulus, yace to sulusi, sulusin ma yayi yawa, amma bari in gaya maka ka bar magadanka a wadace. Ya fikar suka basu matalauta suna bin jama'a suna bara. Ya takaffafu nan nasa daga kaf mika hannu, daga naka samu takaffafa. Yana bi yana bara, yana mika tafin hannu a cika mar. Da dabbu. Ko da abin da ya samu. Alhaji. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da magana yake ce maka me yace maka wallahi yaji manzo Allah ba wani kashe kuɗi da zaka yi saboda Allah faci an baka da hatta lumu da zaka dauka ka sa bakin matarka illa ujirta alaiha yace da kake gani kuma zaka wuce ai kai dan kwana a tafiya barka duka yanzu a tafiya kun ne yace kwarai kuwa mutane da yawa amfana da kai da yawa su cutu da kai annabi yace la Allah to tabbas ka rubuta ka aje da yace la Allah na bayan wannan muhawara shi manzo Allah bai wuce kwana 80 da yankai bai rasu bayan wannan amma shi kuma Sa'adun da yake ganin zai cika sai da shekar sama da 40 bayan wannan magana tunda ne da cewa Allah ka tukallab dole ne zauna ya ci kusan shekarar da zai rasu da zai rasu ran da zai rasu a wadi al-aqiq gidansa na wadi al-aqiq an san wadi al-aqiq bala inna hazi ardu baha muhammadun eh wazaka aqiqun zaka sal'un wa garqad wa za uhud hadha qubaun wa bayna za wa zaka eh maradul munhamin na muhammadu haka ne to awadi al-aqiq ana ji dama awadi al-aqiq sai sa'adu radiyallahu anhu sai yake cewa yarsa tana kuka ce me ke kuka da kika mutu wallahi Allah ba zai kona ni ba lan yu'azzibanillahi Allahu abadan wa ana min ahli al-janna Allah bai kona ni ba ni da aljanna ne ki daina damuwa yace ki bude can wurin ki gani akwai mayafi na wanda da shi na gamu da kafirai karon farko da arna da ne da shi na gamu da su a Badar da haka yau zan sa da ubangiji ina so yau in saka wannan mafi in sauye da shi inna rasul da shi zamu likafai da haka zo da gawan Sa'adu bayan ya cika sai da Aisha tace don Allah da yawun matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna so a shigo mana da gawan Sa'adu masallaci dan mu ma mu samu sallah mu samu wannan falala na sallawa Allah ka ji da mafa matan manzon Allah aka ce sai da Aisha ta manta ne ba sallan gawa a masallaci sai a fili farfajiya tace dinne idan ga tace me zaka manke da sauran manta karatu ne ya yan afra guda biyu a masallaci annabi sallallahu araji generally ba a sannan gawa masallaci aka aka samu amma in ta kawo ana yi shine sai da take gaya musu cewa sai Aisha radiyallahu anha wa ardaha cewa suna yi mun ta karatu ba dan sallallahu yayi sigawan yayi sallan yayan afra guda biyu da suka rasu a masallaci in ta kawo ana yi to sune banu zura to Kilab ibn Murra mun ce shine dan uwan Taimu ibn Murra kaka Abubakar mun fadi wannan Murra ibn Ka'ab ko dan uwan wa Adiyu kakan Umar ibn Khabbab adimi ka Umar bani adini al-Adawi al-Qurashi al-Qurashi al-Adawi alaji to wannan kenan ibn Galib ibn Firin ibn Malik shi Lu'ay ibn shine dan Galib Galib dan Fir Firun nan su ƴaƴansa ake kira Quraishawa sama da shi duk ba a ce musu Quraish kasa da Firu ibn Malik ake ce musu Quraish sama da Firu sai dai a ce musu Banu Nadir an ke Nadir ibn Kinana alaji Firu ibn Malik Malik ibn Shura radiyallahu anhu yana yabon manzo ya ce kiliniya salma salli bin ibn maliki sa'am shi ne daha khairi fihirin wa maliki salma da Allah ki bani tafi mana haba salma ana ce wannan jini al-agratu shiriya yake kira sa
gasal
ana gano al-agratu shiriya akwai hijai akwai wasfi akwai menene da sauransu dai to akwai gasal a ciki akwai madahu a ciki akwai gazal ma'ana abinda yake rike namiji zuciya babu kaman mace ko To shine shi ke fita in ma da akwai mace da take mutunta dan Allah bar ni in tafi wajen Kiliniya Salma wato ki salla wato ki mika ni ki dangana ni daga wakala ya kilini ana ganewa muna da annabi na koya mana Allahumma la takilni ila nafsi darfata aini ko Allah karka wakaltar da ni karka mika ni ga kaina sallimi ni mika ni ga maliki mamallakina sa amshi da daha zan je da daha khairu firin fiyayen jikan firu dan malik wa malik mun fiye dan malik har a kashin wa kuke na ta fakat bint nafsan firu bu ibn malik kai na ji dadin zama garin dan malik ina jin daga naka samu sarautar dan malik ana ji ko shi yace na ji dadin zama garin dan malik sallallahu alaihi wasallam ko ni gari akwai dan malik ko amma wala kabni maliki ba kaman dan maliki na asali ba sallallahu alaihi wasallam wane mutum to firu ƴaƴansa ne ake ce musu quraish sama da shi ana ce musu kai banu nadir ne malik dan nadir kuma shi malik din nan shi nadir din nan dan kinana ta da shi da dan uwansa rabi'a dan kinana shi rabi'a shine kakan banu rabi'a wanda suke su musailama su kazzab ana ga banu hanifa kenan wanda suka yaki ridda wanda suka wanda ya dawo annabta ana ji shi jikan rabi'a ne namu annabi sallallahu alaihi wasallam jikan nadir ne har ma lokacin da ya dawo annabta kamar da kullum maulana shi ke gaya mana akwai wanda aka ce masa kai yanzu dan Allah yanzu ka yadda musailama annabi ne sai ya ce ai shi in ji shi mai ƙaryan banu rabi'a wallahi shi masa mai gaskiyan banu nadir tsaban wato kabilanci wai mai ƙaryan banu rabi'a musailama kin yafi masa mai gaskiyan banu nadir wanda ke manzo Allah ke kaga ba gaskiya yake ne ba ke zama da yazo da wa annabtin sai mai da ta kabilanci ai takaddai da wuta da salsal da yake ce masa innahu min musailamati rasulillah ila muhammadin rasulillah amma ba'du fa innal ardha nisfani nisfa lak wa nisfa li walakin quraishan qaumun ya'taduna takadda daga musailama manzon Allah wato na banu rabi'a kenan yazo ga muhammadu manzon Allah cewa bayan nan ita kasa dai Allah ya kasa ta kashi biyu kasar jaziratul arab rabi kai aka aika rabi kuma ni aka aika ci wato ta wurin mu inda banu rabi'a suke inji ana ji ni ne annabin wurin kai ko ta inda banu nadir suke nan kake ta inda makka yake kenan amma da ke kudai sha'an handama ne sai kace wai kai kadai aka aika to kan lokacin ya zo madina ya zo ci anisar san zai musulunta amma da sharadi ya rubuta a rubuci cewa in ya rasu shi zai gaje shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wata irka akwai ta irka masan da annabi lokacin ce ko kuma wannan baka da shi cikin annabta nan ana ji to amma ba duka banu rabi'a ne kafirai ba fa akwai hadisin bukhari da muslim da suka rawaito da isnadi zuwa abdullahi dan abbas na wabdu abdul qais ana ji wabdu abdul qais banu rabi'a ne suka kawo annabi ziyara a matsayin su musulmai ne sun musulunta annabi ya koya musu karatun da in sun je saboda sun ce inna natika min biladin suna cewa mun zo maka daga garuruwa masu nisa garin mu mai nisa biladin baida kuma waɗannan kuffaru quraishi ko kuffaru mudar sun shiga tsakanin mu da kai ba kullun za mu samu mu zo bayar rasulullahi ka ba mu karatun da in mun rike kenan komai dadewa sai yace amarahum bi khamsin wa nahahum an khams ko ya mu jisu da biyar ya hane su da guda biyar din yau mutsu da kadaita Allah shahadata Allah la ataduna wa anna muhammadar rasulullah ataduna shahadata Allah la ya musu shari wa iqami salat wa itai zakat wa an tutu al khams min al magnam an tutu al khumsa min al magnam ana gana su bada khumsi na magnam na gani mai an samu ne yake ya yi su da ba guda biyar su dubba su muzaffa wato muqayyar muzaffat, wato wasu mazubai ne da suke tanada giya a ciki, su sa ‘ya’yan itace da ruwa sai sun yi tsimi sun rufe sun zama giya sai su riga sha. To shi ne hane su da waɗannan, ana ganewa. To Kinana hadisi ya zo cikin sahih Muslim, inna Allaha asṭafa min bani Isma’ila Kinana, wasṭafa min Kinanata Quraishan, wasṭafa bani Hashim min Quraish, wasṭafa ni min bani Hashim. Kinanata kuma ɗan kuzai mata ɗan Mudrikata, Mudrikata ɗan Ilyas, Ilyas ɗan Mudar, ana ji ko? Yawwa, to Mudar ɗin ne na ashe, nan ma ba Nadar ba, Mudar. Wannan Mudar ɗin shi ne ɗan uwar Rabi'a, Mudar ɗan Nizar kenan. Shi ne da shi da Rabi'a ɗan Nizar suke tare. Mudar kakanni na sallatu nama, Rabi'a kakansu Musulam suka zaba. Amma kuma akwai kuffarin Mudar, Qurayshawa. Akwai kuma Muslimu Rabi'a. Akwai Musulman Rabi'a, akwai kuma kafiran Mudar. Duk kafiran Makka kafiran Mudar ne, jikokin Mudar. Musulman da na faɗa wanda Bukhari da Muslim suka rawaito mana wajen Ibn Abbas na Banu Abdul Qais, dukkansu musulmai ne, kuma gaba ɗayansu Banu Rabi'a ne, dangin su Musulman da ma su musulunta. Ga su Abu Jahl ko Banu Mudar ɗin ne kafirai ne, har ma suke cewa kuffaru Mudar su suke hana mu zuwa wurin kai Rasulullahi. Ana gane wannan? Yawwa, ɗan Nizar, Nizar ɗan Ma'ad, Ma'ad ɗan Adnana. To Adnanan na a kansa ne annabi sallallahu alaihi yake tsayawa, amma an tabbatar shi Adnana jikan Isma'ilu ne, iyaka sabani ne a cikin tsakaninsa da Isma'ilu mutum nawa ne. Shi ne aka saba, wani suke mutum takwas, wani suke mutum goma sha da sauransu, ana ji. To wannan shi ne abin da yake akwai. So wannan kenan. Shi Sayyidina Isma'il ala nabina Muhammadin wa alayhi salatu wassalam, mun sani ba a Makka aka haife shi ba, zuwa aka haife shi yana jariri. Mahaifiyarsa Hajar Ummu Isma'il Al-Qibtiyya ‘yar Masar ce. Shi za a nan sila sai ke ce sahabbai, duk ran da kuka ci Masar kar ku tsananta musu, ku tuna cewa ina da zumunta da su na jini, ina da zumunta na surkuta. Zumunta na jini Hajar Ummu Isma'il kenan, zumunta na surkuta kuma Maryatul Qibtiyya da ta haifa masa Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ana gane wannan? To wannan shine abin da yake akwai. Sai muna sauran lokaci mana injiniyarki. To masha Allah, to sai mu shiga wiladatun sallallahu alaihi wasallam. Aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun sani Isma'il ɗan Ibrahim ne, annabi Ibrahim alaihi salam, annabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ainihinsa a ƙasar Babila aka haife shi. Ina ne ƙasar Babila? Ina ne ƙasar Babila? A yanzu ina ke ce idan ƙasar Babila ta da, yanzu a cikin wancan ƙasa take? Tana ƙasan Iraq. Ana ganewa, ita ce ƙasar Babila. Sunan ta zo Ƙur'ani ma, duk da haka amma ba ku tuna ba, wa ma unzila alal malakaini bi Babila. Ana ganewa? To ana kafi annabi Ibrahim a Iraq kenan. Shi kuma da yake ana aka yi tana aka yi ruwan dufana, annabi Nuh ma nan kabarin sa yake a Iraq din, da yaron can ne da oldest civilization, al-hadar aqdamu hadaratin insaniya, a can kasar Babila bayan da India. Ba na biyar da suka India, to kasar Iraq, kasar Babil ita ce aka fara sani kuma. Daga nan sai don ana kai annabi Nuhu misali, ana ji. Daga nan kuma sai wuraren Yaman, inda kai annabi Hud aka yi adawa, wanzur aka adam iz anzara qamahu bil ahqafi, daga nan sai kasar Sham inda kai annabi Salihu ana ji. To tare da lokacin duk ba ya fi annabi Ibrahim ba lokacin da kai wannan annabawa. To daga ba anyway sai mun san dai tarihi ya gaya mana yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya shekara kusan 100 bai samu haihuwa ba, kuma fiye da 100 bayan ya bar. Mun san dai yadda aka yi aka haife shi a Babila. Qur'ani ya gaya mana yadda ya girma, Qur'ani ya gaya mana yadda ya tashi a environment da yake bauton gumaka. Qur'ani ya nuna mana cewa yadda ya shiga muhawara da su, debate da su, ana gane tun daga bautan tauraro ma har zuwa wata har zuwa rana. Ra'a kaukaban kala haza rabbi, ra'al kamar bazigan kala haza rabbi, ra'a shamsa bazigan kala haza rabbi haza akbar. Falamma afalat kullu hazihi wayannan abubuwan da suka faɗi tun da falamma afala, falamma afala, sannan falamma afalat, ana ganewa ala qawmi inni bari'un mimma tushrikuna. To nan kokarin jawo su daga tsafi ne, annabi Ibrahim bai taɓa yin kafirci ba, bai taɓa bauta wa wannan Allah ba, a kiyaye wannan. Wannan duka hikima ne na da'awa, saboda ba za ka fito da mutum daga rijiya baka shiga ba, in ba ka zo ka kwala masa kira a kofar rijiya, fito fito, dama ba ya rasa mace masa ya fito bane, ya kasa fitowa ne, in ka zo ka fito da shi shiga za ka. To shi yasa yake ce musu haza rabbi dan ya ji hankalinsu. Shi yasa duk annabawa babu wanda alqur'ani shi kadai ne Allah yake cewa ma kana minal mushrikeen wa lam yakun minal mushrikeen, shi kansa kuma yace wa ma ana minal mushrikeen, ba annabi da yake korewa shirka alqur'ani sai shi, dan kada waɗannan ya baka wahami ka dauka cewa bauta wa ni Allah bai yi a baya ba, wa ma kana wa lam yakun, bai taba zama da ɗaya ba, kuma shi ma yace wa ma ana. So lokacin da ya kure arnan Babila wajen boton gumaka da mahazi tamasil allati antum la aqifuna qalu wajadna abana la abidina qala la karkuntum abaku fi dalalin mubin, suka gaza ka da shi kan maganan wannan. To sai ya zama wato da farko tambayansu a shenka su ba zuwa ya zace kai jama'a masu fitan gumaka ku daina gumakan nan ba kyau Allah ne gaskiya, a yana so sai sun masa bayani menene suke bautawa, ba yana so su ga masa na duwatsu ne ko na katako ba, shi ma ya sani shi zama ce musu atabuduna ma tarhituna wallahu khalaqukum ma ta'buduna, ku bauta abinda kuka kirkira da hannunku kuka kirkira, ya on handicraft abinda kuka kirkira da hannunku bauta masa, shi Allah ya ku don ku bauta masa, ko kuma kun kira abinda kuke bautawa, shi Allah ya kira ku don ku bauta masa, ko kuma kun kuje wanda kuke kira wani abinda kuke bautawa, ne kun kuje shi abin ya kira ku ne yasa ku bauta. To a takaice dai wannan ba za mu tsawaita wurin sosai ba, da yake du'an san shi alqur'ani za mu samu inda mu tsaya in mun je next episode insha Allah za mu daura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatil maulid wa rakatim min sawa nas lak wa ladi la sam sikana lan tan san san subhanallahi wa bihamdihi. Thank you.